yana yin jifa ranar layya duhar wato da hantsi yake fita yaje shi ranar 10 ga wata wato ya jifa sallallahu alaihi wasallam wa kana yarmi kazalika ba'ad az-zawali shir sannan ya kasance idan bai samu yayi jifa da hantsi ba sai ya bari sai rana ta dan kau a tsakiyarta kenan lokacin sallar azhar ko bayan azhar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya jifa wannan lokuta biyu sune lokacin da ake yin jifa wato duk da waɗansu daga cikin malume sun halatta wa mata da masu rauni cewa za su iya zuwa su jifan da daddare saboda cinkoso idan irin ban sunansa wajen ya sha babu jama'a to kafin gari ya waye sai su je sai su jifan su su mata kar aje a samu cinkoson maza da mi da mata da waɗanda suke tsofaffi masu rauni kamar yadda Salihul Fauzan bin Abdullahi Al-Fauzan ya faɗa a cikin littafin sa Tanbihat Taktasubil Mu'minat da yazo yana magana akan jifa wato na mata ba laifi bane ba su da daddare za su iya jifan su sabanin maza su sai da hantsi idan gari ya waye in ma su yi shi da hantsi in ma dai bayan rana ta yi mi wato zawali wallahu ta'ala a'lam mallan yake cewa wa kana a gaba ta 300 kenan da 74 wa kana izaramal jimar mashaqilaiha zahiban wa raji'a ya kasance manzon Allah din idan yana jifa a wajen aikin hajji wanda ake ce masa jifan shedan ba yana jifan wannan tilas din to manzon Allah yana tafiya zahiban zai je ya dawo haka manzon Allah yake yayi gaba ya dawo yana jifa da wannan tsakon kwani din guda 7 din a babu misali da Allah idan ya jefa tsakon kwani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya je wato ya dawo yake fada gaba ta 375 wa kana yarmi jimara wa huwa ala naqati ya kasance yana jifan wannan filas din ko jifan shedan din wa huwa ala naqatihi alhali yana kan wato taguwarsa kenan baya sauka a lokacin da yake mi jifa la'alla a lokacin babu cinkoso irin na yanzu da mutane suke yin wato cinkoso wato a wurin to manzon Allah yana kan taguwarsa yake wato jifa din sallallahu alaihi wasallam sai yace wa kana qad nahara an nisa'ihi fil hajj fi hajjihi baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yanka wa matansa a hajjin sa da yayi hajjatul wada daman haji guda ɗaya manzon Allah yayi a rayuwarsa ina ita ce hajjatul wada a shekara ta nawa yayi ta ne a shekara ta takwas wato bayan hijira a shekara ta 9 kuma sai ya tura Abubakar tare da ayarin wato musulmi ya je ya zama amirul hajj bayan ma ya tafi ne aka saukaro manzon Allah suratul bara'a sai ya tura Ali bin Abi Talib a bayansa ya je ya karanta wa mutane wato suratul bara'a wato a filin wato Arfa ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan kuma a shekara ta 10 manzon Allah yayi hajjatul wada ashe fatahu makka ne yayi shi a shekara ta nawa ta 8 a shekara ta 9 Abubakar ya je yayi aikin hajji da mutane a shekara ta 10 manzon Allah yayi hajjatul wada a shekara ta 11 ta kama watan an yi watan al-muharrar rabiul safar rabiul awwal yana kamawa kuma manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam kenan yayi shekara 10 cicif da wata 3 a garin ina Madina saboda ya cika shekara 10 ta 11 ta kama hijira manzon Allah da shekara 11 an yi watan al-muharram ya shude safar ya shude rabiul awwal ya kama yayi kwana 12 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wato duniya wato ciwon ajali wato ya kama shi mallan yake cewa manzon Allah din a lokacin da yayi wannan hajjatul wada din to ya yankawo wato matansa wato Saniya ne a wajen wato aikin hajji sallallahu alaihi wasallam mallan yake cewa wa kana yansa aniddahiyya bil awra wa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana wato yin layya bil awra da dabbar da take mai ido daya ita ce awra duk dabbar da take mai ido ɗaya ne ba a yi mi layya wato da ita manzon Allah yana hanawa wa kana yanha aniddahiyya bil marid sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana wato yin layya da dabbar da take mara lafiya sannan rashin lafiyar da ya bayyana a gare ta وكان ينهى عن الدهية بالأرجاء سنن منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنچه yana hana yin layya da dabbar da take arja wato ita ce gurguwa wanda gurgun takatta ya riga ya bayyana waɗannan dabbobi guda uku ba a yin layya da su alhali koda sun kai munzulin da za a yi wato layya din in mu dauka akuya ne ka tore idan ya shekara mu dauka rako ne ko tinkiya idan ya kai wata 8 a babu misali matukar sai aka samu yana da ɗaya daga cikin waɗannan illolin ba za a yi layya da su ba saboda ana so mutum ya layya ne da dabbar da take wato salima wato lafiyayya kar ya je nemo wanda take ko mai ƙaryayyen kafo wanda yake zubar da jini a babu misali ko wanda take burguwa ko abin da ya kama da haka ko wanda take har ma malume sun ce har ma dabbar da take menene ban sunanta ramammiya wanda ba ta da bargo a jikinta duk manzon Allah ya hana kamar yanzu da take cewa wai ka fu zuru wai ka wai ka yanka ya fi dai kai mi zuru ita wato layya ibada ce dole idan mutum zai yi ta da abin nan yanzu da yawa mutane suna yanka saniya bata kai shekarar da ya kamata a yanka ta mu fahimta ko a shekara nawa ake yanka saniya shekara nawa shekara biyu shine ake yanka saniya biyu ne ake yankawa to mu ba dauka ko biyun ko uku na manta dai wani shekara ne amma da yawa sai kaga wani ya yanka mi dan dado raƙumi dai sai ya kai shekara nawa biyar mu fahimta ko saniya shekara biyu ko yawa ita na neman ta shiga ta nawa ta uku raƙumi ya cika shekara biyar yana nema ya shiga nawa na shida yawa haka ne ita akuya ta cika shekara guda a babun misali watanta na 13 yana neman kamawa cinkiya ne da rago aka samu sabani waɗansu suna ganin wata 10 waɗansu suna ganin wata 8 a babu misali ala ayyatu halin mu bashi ko wata 8 din ko wata 10 din to amma sai kaga wani ya zo ya samu dan dalo ya yanka a mazannin layya duk wanda ya yanka bai kai shekarun da ya kamata ya kai ba to ko ya yanka ba zai samu lada a wurinwa ba Allah subhanahu wata'ala ko kaga a babu misali wani yana cewa to da yara su je su yi kwadayi a wani gida bari dai ni shi niyyar sa kar yara su je su yi kwadayi a gida a wani gida in wannan shine niyyar shi ma Allah ba zai bashi mi innamal a'malu bin niyya wa innamal likulli imri'in ma na wa shikenan yau akwai wadanda suka ce ma wata 6 din amma wata 8 zuwa wata 10 wata 6 ba mun gane ko mallan yace wa kana yagsulu lidukulil makka ko kuma wa kana yashtari hadiyahu fid dari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sayan wato dabbar sa da talayya fid dariqi wato akai dabbar sa wato ta hadaya fid dariqi akan mi hanya idan zai tafi aikin hajji manzon Allah sai da dabbar sa yake zuwa mi aikin hajji wanda zai wato hadaya wato da ita a babun misali sai malam ya sake fada a gaba ta 379 wa kana yagsulu lidukulil makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wanka domin wato shiga garin makka sallallahu alaihi wasallam saboda idan lokacin da alhaji zai je aikin hajji idan ya je miqati a wajen zai yi wato wanka idan ya wanka malume suka ce an fi so lokacin da ya wanka in zai sa haramin sa ya zama lokacin sallar farilla saboda yana ƙara sallar farilla din wato sai ya sa wato haramin sa sai ya tinkari wato inda makka take idan kuma ba lokacin sallar farilla bane ba to bayan ya yi wankan a babun misali sai sallar nafila sai ya sa wato haramin nasa sai kuma ya tinkari wato makka yana zuwa zai shiga makan a babun misali to nan ma kuma ba zai shiga ba ana so ya sake yin mi wanka na shiga ina wato na shiga wato garin makka a wannan lokacin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan ya dauki harami a miqati idan ya zai shiga makka ma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana ƙara wato yin wato wani wanka din sallallahu alaihi wasallam sannan sai malam ya sake faɗa mana a gaba ta gaba cewa wa kana idza dakala makka ya kasance manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga wato makka din sallallahu alaihi wa sallam abu na farko da zai fara yi shine aqbala ila hajarin sai ya fuskanci wato hajar yana zuwa manzon Allah wucewa yake yi cikin harami yana zuwa cikin harami din sai ya fuskanci wato hajarul wato aswad abadun musali sallallahu alaihi wa sallam sai ya fuskanci wato hajarul aswad yana zuwa wurin sa fastaslamahu sai manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam sai ya sumbace shi yana shiga cikin harami babu abin da yake farawa sai mi wato sai sumbatun wato hajarul wato aswad bayan ya sumbaci wato hajarul aswad sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma sai ya fara wato dawafi sallallahu alaihi wasallam mallan ya ce wa kana idza istaslama alhajara ya kasance idan ya sumbaci wato hajarul aswad dafa bil baiti wato sai kuma sai ya fara wato ziyarta ya fara wato mi zagaye wato dakin Allah wato yayi mi dawafi wato a lokacin zai zagaya shi wato somi sau bakwai a babin musali bayan yayi wannan dawafin wa kana idza dafa bil baiti to idan yayi wannan dawafin ya zage dakin nan wato sau bakwai atasafa sai ya je wato kan dutsin wato safa fa alahu sai ya hawo wato saman sa haisu yanzur ila albayti yanda zai na kallon wato dakin Allah subhanahu wataala haka manzon Allah yake sai ya je ya hawo kan dutsin safa yana fuskantar wato mi wato ka'aba wa kana idan ata minene safa ya kasance idan ya je kuma wajen inda safa din yake wa alahu idan ya hau kansa to rafa'a yadaihi sai ya daga wato hanayensa sallallahu alaihi wasallam waja'ala yazkurullaha sai ya dinga ambaton Allah wa yad'uhu sannan kuma ya dinga roƙon Allah din subhanahu wataala shine wancan zikirin da muka faɗa dazu yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi wato yayi addu'a a wannan lokaci din ya roki abinda Allah madaukakin sarki ya kaddari wato ya roka a wannan lokaci din sannan bayan yayi wannan kuma sai ya sake wucewa ya tafi wato al-Marwa wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam sai mallan yake cewa kana yu'allimu ashabahu manasikal hajj a gaba ta 382 kenan ya kasance manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana sanar da sahabbansa wato manasikal hajj wato aikin wato hajj da ya hajji a halijatul wada yake fada wa sahabbai din yake cewa kuzu anni manasikakum kuzu anni manasikakum wato kurika a wajena wato manasikakum wato aikin hajjin kamar yanda manzon Allah din da ya salla wata rana akan mumbarin sa bayan ya idan da salla din ya sako yake cewa sahabbansa inna ma sana'atu zalika abin sani kawai na aikata haka ne lita'lamu salati domin ku san sallata wa lita'tamu bi sannan ku yi koyi da ni sai ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yadda ku ga nake yin salla kenan ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya wa mi wato sahabbansa ba shi yasa addinin Allah baya yiwa mutun ya yi shi wato da ka shi yasa malumi suke faɗa maluman furu'a a kaddare da mutun zai yi sallah sai rabkan wa ta kama shi sai bai san yanda zai yi wannan ya gyara wannan sallar da wannan rabkan wa din ba sai ya sallame kawai sai ya ce bara ya sake sabuwa to idan ya sake sabuwar ma din ta zama aikin banza tunda dai ita din ma idan ta baci bai san yanda zai mi ba ya san yanda zai gyara ta saboda bai san sujudul ba'di ba bai san mi bai san abin da yake jawowa ba'di ba bai san mi yake jawowa mi bai san cewa yanzu idan akai ƙari a sallah shine za a yi ba'di ba bai san cewa idan akai ragi ne a sallah za a yi mi wato qabli ba abadun musali dan haka dole mutum sai ya sani shi yasa hatta kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce masa ya fara sallah ko azumi ko sadar da zumunci ba har sai da Allah madaukakin sarki ya turo masa da malaika jibril ya zo ya same shi a cikin kogon hira ya ce masa ya muhammadu ikra ya kai muhammadu wato kai karatu ya ce ma aqra umi zan karanta ma ana biqari inni ba mai karatu bane ba malaika jibril ya dan matsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada ya sake ce masa ya muhammadu ya kai muhammad ikra kai karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce wa malaika jibril ma aqra umi zan karanta ma ana biqari inni ba mai karatu bane ba sallallahu alaihi wasallam
sai da suka yi haka sau uku sai mala'ika Jibril ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon suratul alaqi guda farkon ayoyi guda biyar na farkon wato suratul wato alaqi shine iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaqin iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Waɗannan ayoyi guda biyar suna magana akan ilimi, sune suka fara sauka a cikin Alkur'ani a wajen maliman tarihi, a wajen maliman ulumul Qur'ani, a kowane malume in za su faɗa za su ce shine suka fara sauka wato a cikin Alkur'ani. Malam ke cewa a gurguje abin nan na ɗan browsing yanzu nan ina zaune a kan cewa shekarun abin nan mai sunansa dabbar da za a yi wato layya da ita, raƙumi idan ta cika shekara biyar, ita kuma abin nan saniya idan ta cika shekara biyu, shi kuma wato ban sunansa adda'an wato shine akuya ko taure shine wanda ya cika wato ban sunansa wato shekara guda. Sannan sai malam ya ce ita kuma tinkiya ko rago shine ma atammasu tata ashhur shine abin da ya cika wato wata shida a babin misali. Wallahu ta'ala Allah shi ya barwa kansa mi wato san mun fahimta ko kenan tinkiya da rago ma in ya cika shekara shida za a yi mi wato za a iya yin wato layya da shi a babu Allah ya taimake. Afan wata shida ko? To wata shida. Shekara shida nake cewa ko? To wata shida shine kai abin da abin. Mala yake na Amin. Mala yake cewa wa kana mala yake fada a gaba ta 383 wa kana izara jaa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo wato a aikin hajjin sa a babin misali hamala min ma'i zamzam yana daukowa wato ruwan mi zamzam. Ashe ana so alhaji ba girman kai bane ba idan ya dauko koyi ne da wa manzon Allah, saboda kuma ruwan zamzam magani ne. Manzon Allah ya ce ma'u zamzam lima shuriba, ruwan zamzam yana ga abin da mutun ya sha domin sa. Duk abin da mutun ya sha ruwan zamzam domin sa, Allah madaukakin sarki zai biya masa mi wato bukatar sa. Shi yasa duk da manzon Allah ya na shan ruwan a tsaye ce la yasharaban ahadukum al-ma' wa huwa qa'im, kada ɗayan ku ya yadda ya sha ruwa alhali yana tsaye, amma shi sunnar shan ruwan zamzam a shashi amine ne, saboda a haka aka ga manzon Allah yana sha. Sauran ruwaye manzon Allah yana shan su a tsugune, amma ruwan zamzam shi kuma yana shan sami a tsaye sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ruwan zamzam musamman idan aka samu asalin ruwan zamzam din ba irin wannan idan aka kawo jarka ɗaya ba, sai su tittila shi a cikin baho, sai kuma a kawo ban sunansa ruwan rijiya, sai a ƙara, sai a dudura a robobin nan fararen nan a mammanne a nan garin ma suna yi. Asalin ruwan zamzam wanda yazo duk mutum idan ya sha shi duk jinyar da yake ba ma da niyyar Allah ya bashi sauki, Allah zai bashi. Ko mi yake nema promotion ya sha ruwan zamzam sai Allah madaukakin sarki ya masa. In neman aure ma yake yi ya sha ba za a kasa shi ba. Duk abin da yake nema Allah madaukakin sarki zai biya masa mi bukatar sa. Dan ya ce ma uzamzam lima shuriba, ruwan zamzam yana ga abin da mutum ya sha domin sa. Duk bukatar sa Allah madaukakin sarki zai mi zai biya masa. Algus ne mana algus. Kuma manzon Allah ya ce man gassa man gashana falesa minna, duk wanda yayi algushir yayi algushir baya tare da mu wato tare da mu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malai ke cewa a gaba ta 384 wa kana yuhibbul makkah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana son wato garin wato makkah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yukabbiru anna makkata hiya khairul aradillahi, manzon Allah yana bada labarin lalle maka ita ce mafiya alkhairun wato kasar Allah madaukakin sarki. Wa kana yukabbir, manzon Allah yana bada labarin annal makkata lalle ita maka hiya ahabbal aradi ila Allah, ita ce kasar da Allah madaukakin sarki yafi soyuwa zuwa gare ta. Wa kana yukabbir, manzon Allah din ya kasance yana bada labari annahu ma kana liyakhrija min makka, cewa ma kana liyakhrija min makka bai zamo zai fita daga cikin makka ba, laula anna qaumahu akrajuhu minha, ba dan mutanansa sun fitar da shi daga shi. Amma manzon Allah bai niyyar fita daga ina ba wato makka ba, amma takurawar da arnin Qurayshawun Makka suka yi wa manzon Allah, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wato daga Makka. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wato ina mi zaman Makka, saboda inan ne wato ina mahaifarsa
amma da Allah ya kaddara masa yin hijira saboda cutarwar mutanen nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya intiqali daga Makka ya koma wato garin Madina a ƙarƙashin wato umarnin Allah madaukakin sarki ya umarci shi malai cewa kana yanha an shaddir rihali ila masjidil harami wa masjidihi wal masjidil aqsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yanha ya kasance yana hani an shaddir rihali cewa a daura wa dabba wato sirdi takanas mutun ya daura wa dabba sirdi ko takanas ya zuba wa motar samai ko takanas ya biya tikicin wato abin nan jirgi illa ila masjidil harami sai dai idan masallacin wato harami zai kai wa ziyara au masjidihi ko kuma masallacin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam au masjidil aqsa ko kuma masallacin wato aqada menene aqsa wato masallacin wato Quds idan ba waɗannan wurare guda uku ba ba a tashi takanas a tafi domin ziyartar su in dai ziyara ce ta lada sai dai in ziyara kuma ta yami ta bude idanu mutum ya je ya gano wani abu dan ya samu wato wani ilimi ko abin da ya kama da haka amma dai dan yayi ziyara ya samu lada sai dai wurin nan nan da manzon Allah ya ce la tushaddu rihalu illa fi salasi mawadi ba a daura wa sirdi a abin hawa sai dai a wurare guda uku na farko ya ce masjidil haram masallaci mai alfarma wa masjidi haza da masallaci na wannan wa masjidil aqsa da kuma wato masallacin wato Quds ababun usadi shi yasa ma malume suke faɗa maliman aqida cewa duk wanda ya je aikin hajji wai ba ya dan ya ziyarci manzon Allah ko ya ziyarci ya tashi takanas ya tafi ziyartar manzon Allah to wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah din sai dai ya ziyarci masallacin manzon Allah shi kuma kabarin manzon Allah yana jikin masallacin sa sai ya karisa sai ya ziyarci mi wato kabarin manzon Allah din mun fahimta yanzu kuskure ne wani ya biya kudin mota ya tafi Sokoto domin ziyartar wato hubbaran Shehu Dan Foli wani kuskure ne mutum ya biya mota ya tafi Zaki domin ziyartar kabarurrukan wato sarakunan wato kasar Katago duk wannan ya saba wa mi shari'ar musulunci shi yasa ana ziyarar kai wa kabarin manzon Allah ziyara ne ga mutumin da yake garin Madina shi zai iya tattaki ya tafi amma mutumin da yake wajen Madina ya biya kudin mota ya je ziyarci kabarin manzon Allah wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah din shine yace la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatukum tablighuni haythu kuntu kada ku sanya kabari na ya zamo idi abin ziyara sati sati ko wata wata ko shekara shekara shine idi sai yace wa sallu alayya ku dinga yi min salati fa inna salatakum tablighuni haythu kuntum domin salatin ku za ta zo gare ni duk inda kuke duk inda mutun yake a duniya idan yayi wa manzon Allah salati salatin za ta je ta samu mi manzon Allah ba sai mutun yayi tattaki ba yaje har inda kabarin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake ba ballantana kuma kabarin wani wanda bai kai manzon Allah ba ma mutun yayi tattaki yace zai je ziyarce shi dan neman tabarruki ko dan neman lada wannan shine farkon shirka a bayan mi kasa da mutanen annabi Nuhu suka yi sanadiyar menene kabarurruka ne har ma suke cewa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna wa waddan wala miwa wala suwa'a wala yauqa wala nasra wala sara shine waɗannan duk mutanen kirki ne bayan sun mutu shedan sai wahayi a mutanen wannan wurin to ayi mutumin su mana a zaun a ajiye a wurin da suke zankar amanta da su mutane sai suka dauka abin kirki ne sai aka yi mutumin su aka je aka kakkafa wannan aka yi mutumin sa kamar yanda ake yin dogon yaro a yanzu ko kana kar amanta da wani ba wani ya bada gudunmawa a kasa sai ai mutumin sa sai a ajiye shi akan cross ko abin da ya kama da haka to sai aka yi mutumin su sai aka je aka ajiye a babu misali a wurin zaman su da aka dauki lokaci aka manta da ilimi babu masu abin nan sai shedan sai yayi wahayi a yan baya cewa ai waɗancan iyayen ku da kakannin ku da suka wuce wato bauta musu suke shikenan sai suka zama wajen wurin mi tabarruki sai mutane su dinga zuwa suna faduwa a gaban su suna roƙan su ko abin da ya kama da haka to wannan abin da ake yi a yanzu yayi kaman cecceniya da abin da mutanen annabi suke yi a wannan lokacin har ma Allah madaukakin sarki ya turo da annabi Nuhu alaihi salam akan ya kira su zuwa ga bautar wani Allah zuwa ga bautarwa wato Allah subhanahu wataala kuskure ne ba laifi bane ba mutun ya ziyarci wato kabari a garin da yake ziyartar kabarin kuma domin ya tuna masa mi lahira wato lahira da yace kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tazkurukum al-akhirah dana hana ku ziyartar inda kabarin ruka suke me yasa manzon Allah ya hana saboda gudun kar amje an dinga shirka amma sai manzon Allah ya ce yanzu ku ziyarce ta ziyartar zata tuna muku ina lahira mutun yaje ya gawawaki aban ban sunansa akwance ari shi kallon ka gawar wannan ya gani yaji a ransa shi ma ko badade ko bijima shi ma wata rana sai ya zo wannan wuri da Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal kulli afaimita wa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut arnan maka da suna ta burin manzon Allah ya mutu su subuta ya zo ya raba ya'ya da uwaye ya raba mata da wane ne sai Allah ce dan saurara manzon Allah ya rarrashe shi وما جعلنا لبشر من قبلك الكل بمتن قسم يا وني كافن كاي با الكل دو واتو تبتا با babu wani wanda muka sanya masa tabbata sai Allah ya ce afa in mitta yanzu idan kai ka mutu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa humul kaliduna su da su dawo mani sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandana wato mutuwa ne yaji Allah madaukakin sarki kowace rai sai ta dandana wato mutuwa to mutun yaje ya gani gashi nan ko barade ko bijima malakul maut wato zai kawo masa wato ziyara fa in ishta alfan summa alfain ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila alqabar suka ce idan ka rayi shekara 1000 ka kara shekara 2000 akan shekara 1000 sun zama shekara 1000 nawa kenan uku ba sai suka ce to fala budda min yawmin tasiru ila alqabar babu makawa sai an samu ranar da zaka shiga cikin ina suka ce mahama dalal lailu fala budda min tulu'il fajr duk sa'ilin da dare ya tsayi to babu makawa sai alfijir yami ya fito dole mutun sai wata ranar malakul maut ya kawo masa ziyara to mutun sai ya zo ya isti'dadi lil maut da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man aqyisun nas wane ne mafi dabara daga cikin mutane sai ya ce aksaruhum lil maut zikra shine wanda yafi su wato tuna wato mutuwa idan manzon Allah a wani hadisin yace alkayyisu mai wayo mai dabara man dana nafsahu shine wanda yake yi wa kansa hisabi shine idan manzon Allah shine wa amila bima ba'da almaut yayi aiki domin abin da zai zo bayan mutuwa idan manzon Allah sai yace wal ajiz shi kuma gajiyayye man tabi'a nafsa hawaha shine wanda yayi tabin soyayyen ransa wa tamanna ala allahi alamani kuma yayi tabura cabura ci a wurin Allah bai aiki ba bai komai ba amma sai burin sa ya samu aljannar mi fiddaus ita kuma aljanna ta masu mi aiki ne idan Allah madaukakin sarki Allah ya ce wataral mu'minina da yake cewa wasiqal ladzina taqaw rabbuhum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum kazanatuha salamun alaykum ibtum fadkhuluha wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arada natabawwa'u min al-jannati haythu mi nasha sai yace mi fa ni'ma ajrun amidin haka Allah madaukakin sarki yace ɗan aljanna in sun shiga aljanna sai su ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarin sa wa awrasana al-arada ya gadar mana da ita wannan aljanna din na tabawwa'u muna kai kawo a cikin sa haisu na sha yanda muke so in aljanna ne da su fadi wannan suna cikin aljanna sai Allah ya ce to fa ni'ma ajru ma dalla da ladan masu wa aiki ije Allah madaukakin sai sai an shiga sai Allah ya ce musu jaza'an bima kanu sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu na duniya aljanna ba a samun ta sai an yi aiki bayan aiki kuma sai rahmar Allah madaukakin sarki ta lillibe mutu haka manzon Allah ya faɗa amma babu aiki babu aljanna ballantana rahma ce tasiri shi yasa da manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata ahadukum bi amali a wata ruwaya da yace la yadkhulul jannata ahadukum aminene amalu
cewa ɗayan ku aikin sa ba zai shigar da shi aljanna ba ko ɗayan ku ba zai shiga aljanna da aikin sa ba hatta ya tagammada Allahu bi rahmati har sai in Allah madaukakin sarki ya lillibe shi da rahmas sahabbai suka ce wa manzon Allah walau anta ya rasulullah hatta anta ya rasulullah har kai ma ya manzon Allah yace hatta ana hanni din ma illa an ya tagammada ni Allahu bi rahmati sai dai in Allah ne ya lillibe ni da rahmas amma ni manzon Allah yake nufi ana cewa ko idan mutum bai aiki bai dai kawai sai Allah ya lillibe shi da rahmas sai shiga aljanna ba haka yake nufi ba manzon Allah idan mutum ya dai da aiki kansa gashi nan sallah azumi sadar da zumunci gashi nan aiki turum to aikin nasa bai kai ya sai aljannar ubangiji ba aikin sa bai kai masaye na aljannar ubangiji ba a ci aibin nan ba to sai Allah madaukakin sarki sai ya hada masa da rahamarsa da aikin sa sai ya sashi a ina aljanna shine abin da manzon Allah yake nufi amma mun rudu da yawa sai kaji mutun yana ce maka wai attaqawa hauna attaqawa hauna wai tsoron Allah a zuci to idan mutun yana da attaqawa to dole sai an gani a jikin gabban sa wannan haka ne suka ce laysal imanu bitamanni walakin bi wala bitahalli walakin al-imana ma waqara bil qalbi wa saddaqa ulmi amal dole idan akwai imani a tattare da mutum sai an ga aikin imani a tattare da shi amma mutum idan babu imani a tattare da shi ba za a taba ganin aikin imanin a tattare da shi ba mutane suna yaudaran kansu suna cewa attaqawa hauna attaqawa hauna sai ya dinga nuna wato kirji sahabbai da suke da attaqawa din takawarsu ta fito mi ta fito fili kowa ya ganta sun yi aiki yau amma yanzu mun rubi da attaqawa hauna attaqawa hauna mala yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yu'azzimu min sha'ani salati fi masjidil haram manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama sha'anin sallah a masallacin wato harami cewa yana kambaba yin sallah a masallacin harami wa kana yu'azzimu min sha'ani salati fi masjidihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kambaba wato yin sallah wato a ina wato a masallacin sa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi kamar yanda Abdullah ibn Zubair ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani wato hadisi shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu salati ko afdal wato mafificin wato sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ko kuma sallah a masallacin wato harami tafi sallah a wani masallaci wanda ba na haramin ba min alfi sala wato minene alfi sala wato alminene ban sunan sa alfi mi'a wato sala ko kuma sallah a masallacin sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi sallah a wani masallacin wanda ba nasa ba sau dubu inji manzon Allah mutum ne nafila raka'a biyu a masallacin manzon Allah cewa tafi yayi a wani masallacin sau dubu idi manzon Allah sai yace illa masjidil haram sai dai shi masallaci wato mai alfarma shi kuma yace sallah wato a cikin sa daidai take da mi'atu alfin sala wato sallah dubu dari idi manzon Allah mutumin da yaje harami ya samu yayi raka'a biyu daidai take da sallar garin su sau dubu nawa dari mutumin da yaje masallacin manzon Allah yayi raka'a biyu daidai yake da masallacin anguwar su sau dubu idi manzon Allah shine manzon Allah ya kasance yu'azzim wato yana girmama ko yana kambaba min sha'ani salati fi masjidi wato yin sallah a cikin wato masallaci wato mai alfarma wa kana yu'azzim ya kasance kuma yana kambaba min sha'ani salati fi masjidihi wato yin sallah wato a cikin wato masallacin sa sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen babin da malam ya kawo mana na hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ban sani ba ko muna da an sauraron lokaci dan kan minti gum babi na gaba malam yake mana magana akan adabuz zawaji inda hu sallallahu alaihi wasallam ladubayin aure a wurin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah sunfafu manzon Allah wajen mi auratayya saboda auratayya din sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam
kamar yanda waɗansu suka je gidan manzon Allah din suka tambaya ya halin manzon Allah suke, aka faɗa suka ce ina mu ina manzon Allah. Mutumin da Allah ya gafarta masa zulmansa, abin da ya gabata da abin da ya jinkirta, ɗaya daga cikin su yace shi ba zai yi aure ba, ɗaya daga cikin su yace shi kullun sallah zai na yi ba zai na yin bacci ba, ɗaya daga cikin su yace ban sunan sa azumi zai na ta yi ba zai na sha ba. Da manzon Allah ya samu labari sai ya kira su yace ana ji an ce kaza kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza, to ku sani ni ina yin sallah ina yin mi bacci, iji manzon Allah, sannan ina azumi sannan wato ina sha kuma ina auren wato mata. Sai manzon Allah ya ce an nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa min, cewa aure sunna ta ce duk wanda ya kyamaci sunna ta wato baya tare da ni, iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka manzon Allah ya faɗa karshe sa wata rana da ya samu taron samari, sai ya ce musu ya ma'asharar shabab man sada an yukumul ba'ata falyatasawwat, ya ku taron waɗannan samarin wanda ya samu dama a cikin ku wato ya aure, iji manzon Allah. Sai ya ce miye dalili kamar an tambayi manzon Allah, sai ya ce fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, domin yin aure shine makura wajen mi rintse ido, agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, kuma shine makura wajen karewar al'aura, iji manzon Allah. Sai manzon Allah ce faman lam yastadi fa alayhi bisawm, wanda bai samu dama ba bashi da iko, to ina koransa da yin azumi, fa innahu lahu wita, domin azumin zai iya zame masa wato dandaka, iji manzon Allah. Amma dai idan yana da dama wato yayi auren sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa mi buri. Dan manzon Allah ce salasun haqqun ala Allahi aulu, waɗansu mutane guda uku alƙawari ne akan Allah zai taimake su, Allah ya ɗora wa kansa taimakon su, shine haqqun ala Allahi aulu. Mutum na farko manzon Allah ya ce al-mujahidu fi sabilillah, shine mutumin da ya fita domin ɗaukaka addinin Allah. Mutum na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal qatibu allazi yuridu al-adaa, da wanda aka masa kitaba bawa ne ubangidansa ya masa rubutu yace na fansa na yanta ka akan dubu kaza, duk sati kana kawo min kaza, shi ma Allah zai taimake shi ya kawo wannan kuɗin. Mutum na uku manzon Allah ya ce wan naqihu allazi yuridu al-afafa, da mai auren da yake so ya auren domin ya kame mi kansa daga fadawa zina, shi ma Allah zai mi zai taimake shi. Duk da tsadar kwano da suminti da ya koma 9,000 a yanzu, bandar ɗin kwano wajen 80,000 ɗin nan, idan mutum ya kaddara a ransa zai yi aure domin ya ifa kamewa, sai Allah madaukakin sarki ya bude masa. Duk da yanzu sadaki ya tafi wajen 50,000 a 150 da 2 da 3 da 6 ko, to kaji malamin ya ce da 6, sai kaga Allah ya koro masa hanya. Ai hanyar Allah da yawa take, hanyar Allah tana nan, da ta jari da Allah in yudi su ba'da zalika amara, cewa ko Allah madaukakin sarki wa man yattaqillahi yaj'al lahu makraja wa yarzuquhu min haythu ya hatasib, haka Allah madaukakin sarki ya fada, cewa zamu ji anan malam ya kawo ba sunnar manzon Allah bane ba tsadan ta wato auratayya. Malam ya ce wa kana yuhibbu an yuhdiya li fatatin idza tazawwaj, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so ayi kyauta a budurwa idan ta aure, la'alla waɗansu dangi ko mijin a dan mata kyauta abin da ya da za ta yi dan birge ta, waɗansu daga cikin suka ce irin dan kunni ko irin abin da kayan abin nan ban sunansa miji zai saya mata na dan kunni da warwaraye da abin da ya kama da haka. Manzon Allah yana son wannan a kyautata ba dan komai ba, saboda ababin mai kyautatawa ne, imma miji imma dai ƴan uwanta ko abin da ya kama da haka. Kyauta dai a budurwa idan ta yi mi aure yana daga cikin sunnar manzon Allah, kamar mu dauka gudumawa yanzu wata ƴar budurwa ana dangi ko wanda ake zumunci da ita sai ta yi aure sai a dan mata wato kyauta, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce wa kana yad'u lil mutazawwij bi barka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a ga mutumin da ya aure bi barka wato da albarka. Wani sa'ilin duk wanda ya aure manzon Allah sai ya masa wato addu'a ya ce barakallahu laka wa alayka wa jama'a bainakuma fil khair, Allah yayi albarka a gare ka, yayi albarka a kanka, kuma ya hada tsakaninku da amaryarka wato cikin alkhairi. A wata ruwaya yake cewa barakallahu lakuma wa barakallahu alaykum barakallahu lakuma wa barakallahu alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair, haka manzon Allah yake fadawa angwaye da shi da amaryarsa wato idan suka yi aure sallallahu alaihi wasallam, yana musu wato wannan addu'a dan Allah ya kwararo albarkarsa a cikin mi wato wannan aure. Malaikata wa kana, manzon Allah ya kasance anit tazawwajil fatat,
cewa a aurar da budurwa wahiya kariha alhali tana kyamar wanda za a aurar mata da shi ba ta son sa sai a aurar mata da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda tubalin aure shine wato soyayya ya sallama madaukakin sarki yace wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma yana daga cikin ayar da za a gane Allah Allah ne shine ya cancanta da bauta ya halitta muku wato matayanku daga jikinku kama an ce Allah don mi sai Allah ya kawo lamul ta'lil sai ya ce litaskunu ilayha domin ku samu nutsuwa zuwa gare ta sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawadda sannan sai Allah ya sanya soyayya tsakaninku wa rahama da kuma mi tausayi yaji manzon an yaji Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin manzon Allah ya ce ma aralil mutahabbaini illa nikah a wata ruwaya yace ma uralil mutahabbaini illa nikah ba komi ake nake ganewa waɗanda suka yi soyayya tsakanin su ba a wata ruwaya yace ba komi ake ganewa waɗanda suka yi soyayya tsakanin su ba illa nikah sai aure duk soyayyar da aka yi ta idan bata kai ga aure ba ta zama aikin banza iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka tubalin aure shine mi soyayya a babun musali shi yasa manzon Allah bai yadda ba cewa a aurar da yarinya alhali wato tana kyama ba shine wa kana yukayyiru lil fatat sannan manzon Allah yana ba wa zabi a budurwa al mukriha wacce aka tilasta ta ba'd al zawajiha bayan aurenta zai ba ta zabi kin kina so ki zauna a gidan ko kuma kina so a raba auren idan tace ni manzon Allah bana so shikenan kamar lokacin da aka yanta barira baiwa ce Aisha ta saye ta ta yanta tana karkashin mugis shi kuma mugis wato bawa ne sai ta ga yanzu to tun da shari'a ta ba ta dama yanzu ya ce ba za ta zauna a karkashin bawa ba ita a raba aure sai manzon Allah ya raba auren shi kuma mugis yana son barira yana yawo a cikin garin Madina yana kuka shaba shaba ban sunan sa hawaye yana jiga masa kunci manzon Allah ya ga mugis ya tausaya masa har ma yake cewa baffansa Abbas baka mamaki irin soyayyar da Mugis yake yi wa Barira da ita kuma irin kamar da Barira take masa manzon Allah tsabar tausayin da yake wa Mugis sai ma ya kira Barira yace yanzu ala tarji'i yanzu ba za ki koma gidan Mugis din nan ba dan Allah sai tace a ta'muruni umarta ta kake yi ya manzon Allah sai yace mata inna ma huwa shifa ina nema masa ceto ne wai ina dan masa biko ne sai tace a sai manzon Allah ya ce to shike bai tilasta saboda baka so manzon Allah bai mi ba bai tilasta mata bi sallallahu alaihi wasallam dan haka yana ba su wato zaki shi yasa a malaman furu'a suke cewa iyaye suna da dama akan ƴaƴansu babu sabani tsakanin malami wajen iyaye suna da dama a wajen aurar da ƴarsu ga wanda suke so idan bata balaga wannan malume ba ai sabani ba in dai budurwa ce kamar yanda ba su da sabani su ma malume din akan cewa ita ma bazawara cewa ita take da ikon kanta a babun musali mun fahimci wannan nan ma babu sabani tsakanin malume a ina ne suke zabani shine a budurwar da ta balaga shin iyaye suna da dama su aurar da ita a wanda suke so ko ba su da dama mazhabubi guda uku irin su Hanbaliya Shafi'iyya sun tafi akan cewa babu dama mazhabinmu ne na Malikiya kawai suka ce Obama yana da damar ya aurar da ƴarsa ga wanda yake so ko da bayan ta balaga ba sai an bata mi ba ba sai an bata zabi ba shi yasa zaka ga mu da yake mu ahalin mazhabar Malikiya ne anan sai kaga an aurar da yarinya ko da bata so ne a wanda ami a wanda iyaye wato suke so amma kan din ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wato yake ba su wannan zabi sai dai Allahumma illa idan ta kawo wanda bai dace ba anan ne kuma sai abin nan kamar yanda jiya naga wani dan short video na daurawa yana bada wani labari yace abin nan wata yarinya ne ta kawo saurayi sai babin ya nuna shi baya so kuma daga bargo ya yi mata tayin nasa sai ta ce ita ba ta so daga sai ta kawo wato nata da ta kawo nata ma sai yace shi ma baya so shi ma bai masa ba sai ta kai shi kara office din Hizba wajen su daura su daurawa suka nemo shi wannan baban yarinya shine suke tambayan sa ai karanta musu kunji abin da ya faru amma tun da dai har ta zo nan to zan aurar da ita a wanda take so amma algaba ta malam ku samo shaida duk abin da ya biyo baya to ni babu ruwa
suka ce to shikenan Allah akai kokari akai aure akai komi an yi auren da wata hudu kun ga dai bata wuce amarya ba har yanzu ko ni sunanta ya mata she dukan ma ba dan halaka ya mata shege kuma ya koro ta da ciki kuma yace to dama irin wannan muke ji ya miki ke biki an kalta ba yace ko da bi mi karatu ba ai shekaru ba wasa bane ya fada wa yar yace ai shekaru ba wasa bane a kallon ida ma ana iya gane mutumin kirki ana iya gane mutumin mi banza to su kuma yaran yan matan su ba wannan ne a gaban su yanzu idan baban yace ga wanda nake so ki aura ita kuma sai ta dauko masa wani mai bucucu gashi mai babban wando kaman fulanin jeji ta ce shi take so ta aura a babun Musa to dole sai an ja an tsaya idan ba isa ba yace wani yace ai ita za ta zauna da shi sai a batta kuma takaicin idan ya dawo kan wa zai dawo kan iyayen za su dawo ga yanzu abun duniya yayi tsada kayan auren yayi tsada a zo a aurar ka inda za a ajiye kayan ma bayan auren ya lalace ya zama mi wato ya zama wato aiki Allah ya azurta mu da nakwari malam yake cewa wa kana manzon Allah ya kasance ya adilu baina nisa'ihi yana yin adalci wato tsakanin matan sa sallallahu alaihi wasallam zamantakewarsa ta gida manzon Allah shi adali ne tsakanin matansa shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan yazo shi yana raba musu kwana daidai da daidai sai dai Allahumma illa abin da ya shafi wato abin da yake mi soyayya zai zo yayi kaso a gidansa in ban manta ba lokacin da muka karanta allimu auladakum akhlaqa rasulullah da muka zo muna magana akan adalcin manzon Allah Sadiqul Manshawi ya kawo mana adalcin manzon Allah a wajen matansa zai zo yayi rabo ya raba sai ya ce Allahumma hadha adil wannan shine wanda Allah wannan shine nake da iko akai wala tu akizni bima la adib kada ka kama ni da abin da bani da iko akai zai raba daidai da daidai kowa in ya bada kwandala yanzu a gidansa manzon Allah wannan ta fito tana ga kwandalar da manzon Allah ya bani waccan ma sai ta fito dukkan su matan da suke gidan manzon Allah mu dauka guda taran nan waɗanda manzon Allah ya mutu ya bar su duk da manzon Allah ya auri mata kamar yanda Abubakar Jabir Jazairi ya faɗa a cikin littafin sa Hazal Habib ya auri mata sun kai 16 amma waɗanda suka zugo gidan manzon Allah sune 11 biyu sun rasu kafin manzon Allah ya rasu Na farko ita ce Khadija bint Quwayt ta rasu a shekara ta 10 ta annabtar manzon Allah. Ta biyinta akwai Zainab bint Khuzaima ita ma ta rasu bayan mutuwar manzon Allah. Amma sauran guda tara sai da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ni takaba. Wasu ya aure su kafin su shigo gidan sai kuma wani abu ya faru sai manzon Allah sai ya sallame su. Wasu kuma suka rasu kafin su shigo gidan manzon Allah. Daga ciki wanda ya aura ya rabu da ita akwai wanda ya aura tana kokarin tarowa sai dan sa Ibrahimul Mu'azzan ya rasu sai tace da annabin Allah na gaske ne da dan sa bai mutu ba da manzon Allah ya ji labari wato sai ya sake a babun misali to manzon Allah idan ya tashi duk mata taran nan manzon Allah ya da musu wato adalci shi yasa duk da safi sai ya shiga ɗakin kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yami ya gaishe ta sallallahu alaihi wasallam to menene abinda manzon Allah bashi da iko akai shine soyayya kuma daman Allah ya faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harassun wala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqa Allah madaukakin sarki yace walan tastati'u ba za ku taba iyawa ba an ta'dilu bainan nisa'i ku daidaita tsakanin mata wajen soyayya wannan dan adam bai isai ba saboda zuciyarsa guda nawa ne wama ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi zuciyar ita daya ce da zuciyar biyu ne da Allah sai daya ta so mai dakin gaba daya ta so mai dakin yamma amma tun da zuciyar guda daya ce to a ita aka jarrabu son guda daya a ciki sai kaga wani ma mai munanawar amma ita aka jarrabe shi da ni da santa saboda soyayyar ba a hannunsa take ba a hannun wa take Allah qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha hisu shaha zukatan bayi suna tsakanin yatsu guda biyu ne na Allah Allah madaukakin sarki yana juyar da su yanda suke so sai kaga da wanda ake ki ya zamo masoyi kuma wanda ake so din ya zamo mi maki shi yasa masu hikima suka ce ahbib habibaka hauna ma aso asa an yakuna bagidaka yawman ma abgid bagidaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman ma wai ka so masoyin ka sannu wata rana zai iya zame maka maki kaki makiyin ka sannu wata rana zai iya zame maka mi maso shi yasa Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harassu sai Allah ya ce wala tamilu kullal maili amma kada ku karkata dukkanin karkata zuwa ga daya. Menene fatazaruha kalmu allaka, ku bar dayar kamar ratayayya. Ita ba mayar aure ba, ita ba mai aure ba. Dawainiyarta a ce duk ita za ta nayi wa kanta, ita kuma waccan miji shine yake mata. Wannan mijin ya zama azzalimi, sai tashi a ranar tashin alkiyama da menene shayayyen mi gefe, da manzon Allah ce man kana lahu imra'atani fama la ida'i da huma dunal ukra jaa yawmal qiyamati wa shukuhuma id. Haka manzon Allah ya faɗa. Ko da yafi sati biyu ba ko uku, wata da na fito a makaranta ta tutuye ta iyo kaina fiya-fiya, nace malam, nace na'am. Wai yanzu akwai bambanci tsakanin ma'aikaciyar gwamnati da wanda ba ma'aikaciya ba a wajen miji. Wai ita wai dan ma'aikaciyar gwamnati ce, to sai miji baya mata komai, shi kuma waccan abokiyar zamanta ita kuma da ba ma'aikaciya bace ba, ita kuma miji duk abin da ya ebo sai ya kanta, wai ita ta ji da kanta. Ita wannan ma'aikaciyar ba mata bace ba, mata ce ko ba mata bace ba, bata da haƙƙi a kansa. Tana da haƙƙi, yanda waccan tana da haƙƙi, ita ma wannan tana da haƙƙi. Allahumma illa sai dai ita ce ta sarayar, tace tunda ni ma'aikaciyar gwamnati ne, ni ina da abin da nake samu, to haƙƙi na kaza da kaza na sauke maka shikenan. Amma in tana daukan miliyan 2000 wata, shi kuma ƙeran masallaci ne bashi da kokobo, wallahi akwai haƙƙin ta a kansa. Wannan shine maganar gaskiya. Yawa ce dai Allahumma illa ita ta ihsani, in tana da shi ita ma ta yi mi ta taimaka. Mun fahimci wannan magana din? Yawa idan ta sauke haƙoƙin daman nata ne, shi yasa Allah ya ce wa in imra'atun kafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhumi kai. Idan wata mace ta fahimta daga wajen mijinta nushuzan wato kudundunu aw iradan ko kauda kai, Allah ya ce fala junaha alaihima, babu laifi a gare su, an yusliha bainahuma, su sulhu wato a tsakaninsu. Sai Allah ya ce wasulhu khair, sulhun wato shine mafi alkhairi. Tana da ƴaƴa, tana da wane ne, kuma tana dan samun kuɗi, dawainiya yayi wa miji yawa, yanzu miji yana ganin cewa ba zai dauki dawainiyarta ba, da wane ne da nata ƴaƴa, bari zai dan rage lodi ya masa yawa. Sai ta ce masa a'i hakuri baban wane, in dan tani ne ni zan na ce fane na, ko kuma ka dinga kawo min shinkafan ni zan na siyan kayan miya, ko kuma kwana na da muka raba da abokiyar zama ta kwana uku ko hudu, ni na bar mata kwana biyu, ni ka zo ka na mun daya. Duk wannan ba laifi bane, ba haƙƙin ta. Mun fahimci wannan magana? Yawa yanzu wannan sai a ce yayi tafiya baya gari. Yanzu akwai wata wanda wani rikici wanda ya farke shi ma a makaranta, matar ta zo tana tambaya, kusa mu malaman mata zamu na jin maganganu iri-iri. Wai mijin ne ya ce mata zai tafiya ne, sai dai zai yi ban kwana da abokiyar ban sunanta, abokiyar zamanta, ba a ɗakin yake ba, shiga yin ban kwana ɗin ya je ya fito, sai mai aukuwa ta auku, shikenan gidan ya yi mi ya rikici. Maimakon ya ban kwana da matar ɗakin da yake ɗakinta, sai ya shiga sai ya ban kwana da abokiyar zamanta. Allah sai dai an fahimci zancen. Allah ya taimake mu. Wala da mun bi kace.
Sai kasance wajen kyautar da nake so ana ba ba daidai.